wasu ke nan ma daga cikin ma'aikatan ka ta fara gwamnati kuma nan da gwamnatin jihar tara da kaiwa ta greenhouse ya na sai gudanar da wata zanga-zangar lumana bisa salamansu da gwamnatin jihar ta ce ta yi shi dai wannan gonan wanda ma aka ce an kashe kimanin naira biliyan 3 wajen gina shi zai ko samar wa yan jihar da ma gwamnati karin kudaden shiga kuma wannan borin na mako zuwa ne a kusan kasa da makonni biyu da ziyarar da mataimakin shugaban kasa Yemi Osinbajo ya kawo jihar Taraba inda mako aka kashe wannan katafaren gonan kokumban to sai dai ko tun ma ba a je ko ina ba tuni fakin ya sama fuskantar matsaloli musamman ma ta fuskacin ma'aikata da suke zargin shakulatin bangaro da kuma nuna son kai ma'aikatan dai sun koyi zargin cewa tun farko gwamnatin jihar ta ma so mabiyan su ne da naira 50,000 ga wasun su kafin daga bisani kuma lamura suka canja inda ko aka koma ana biyan su naira 30,000 batun da ko suke cafa da lauje a cikin nadi
yau an sake kore mutane 26 ba tare da wani takamaimen dalili ko ga abinda muka yi yasa aka kore mu ba abinda ya dame mu kuma ana kawo wanda ba su ne yan Taraban da ya kamata su ci wannan abin ba mu yan Taraban ba mu ne muke moran abinda gwamnati namu ya kawo da mu wanda sun fito daga wani wuri sun zo kofanci kuma federal government na biya su su ne sun zo suke cin jaɗi kuma an kai su wurin sanyi ana biya su 40,000
to sai dai kuma da yake mai da martani game da waɗannan zarge-zargen da ake yi kwamishinan harkokin noma na jihar Taraba Mr. David Ishaya ya mako baina manema labarai cewa tun farko makon taragi na aka dauke su bisa yarjejeniyar cewa za a biya mutum ne bisa kwazon sa
Safiya I asked to be well behaved and make sure they finish their tasks.
Da gaskiya ba haka zance yake ba fa. Domin wannan katafaren gona na kuma da kuke gani. Gwamnati ta samu da shi domin samun riba. Ba kai ake kashe kuɗi babu riba ba. Ai dan yan jiha Taraba aka yi. To kuma ta yaya za a ci zarafin wasu? Ai wannan gonan zamani ce. Kuma dole ne a tafi da tsarin da ya kamata don samun riba. Amma ta yaya za a tara jama'a? Alhali babu aikin da suke yi a cewar kwamishinan harkokin noma na jihar Taraba.
Those ones that are no longer necessary to be kept on their payroll have been removed.
Ka yanzu ma dai hadakar kungiyoyin kwadago a jihar basu ma ce komai ba tukunna bisa sallamar waɗannan ma'aikatan kokumban yayin da su koyi yan gwari wanda ma suke wannan sana'a suka soma bayin ra'ayinsu ne da cewa
wannan matsalar ce ba ta shafe mu saboda mu bamu damu da wannan ayyuka da suke tayi ba saboda mu baya amfanan mu so hakika mu na jiz muke siya na Taraba an aka kawo shi da highest idan yayi kokari ya kwana uku lalacewa yake yi
idan mun kawo wannan na jihar Taraba sukan siya suka je da shi kwana daya zuwa biyu ya lalace najas kuma yana kaiwa sati koda yayi yalo suna karbar su hakan suna sai suna amfani da shi
Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Nigeria